بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من تلقى القرآن من لدن حكيم عليم، وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته أو اهتدى بهديه إلى ملجزا، وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يومنا شهد قوتر رمضان hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama 1436 yayin da ya daidai da wato 23 ga watan 6 shekara 2015. Allah ta'ala ya dawo da mu wannan masallaci Masjidul Ahlul Bait was Sahaba da muke gudanar da tafsirin Al-Qur'ani a daidai wannan lokaci bayan sallar Isha'i a wannan layi na Hausaro a cikin wannan gari namu na Kaduna. Muna cikin tafsiri a suratu Ali Imran. Kafin nan akwai bayani kamar haka, kamar yadda muke ci gaba da bayani cewa ga mutanen da za su turo mana kuɗi dangane da taimakon marayu da gajiyayyu a wannan santa, akwai 00 4 18 04 66 65, wato sunan akaunt ɗin bankin shine Masjidul Ahlul Bait was Sahaba, sunan bankin shine ainihin wato Jaiz, wannan shine number ɗin. Abu na biyu, akwai wasu ƴan uwa mata, Allah ya saka musu da alheri. Akwai wata Zainab Umar Baba, ta tura naira 10,000 a cikin wannan akaunt ɗin, Allah ya saka mata da alheri. Akwai Jummai Garba, ita ma ta tura naira 10,000. Sai wata Hadiza Usman wato Bello, ta tura naira 5,000, Allah ya saka mata da alheri. Shikenan. Sai kuma bayani kamar haka, mun ɗanyi bayani kwana biyu dangane da matsalan sare-sare da take faruwa, wacce ake cewa shara. A zo a samu wanda ya ji da wanda bai ji ba a sare shi. To labari ya inganta cewa ɗazuma da safi a cikin wannan wata na Ramadana an ji an samu wani angoli ma an kashe shi. Da safi a cikin wannan wata mutane da azumi a bakinsu aka je da safi aka ɗauki makami aka kashe shi har lahira. Yana faɗa ma mutane ababi na amana, kuma Allah ya shaida. Kun ga wannan matsalar? Ina rantse muku da Allah da ya tsaye da sama babu ginshiƙi, wallahi jami'an tsaro ba za su iya magance muku ita ba. Ku tashi ku magance matsalar nan da kanku, wallahi tallahi jami'an tsaro ba za su iya maganin matsalar nan ba. Sai dai kawai in abu ya faru a zo a babbanke titina da layi a hana kowa wucewa. Daga nan in hana wucewa ba abin da zai faru. In kaga jami'an tsaro sun iya maganin matsalar nan, to sai idan mutanen gari sun tashi sun ba da gudunmawarsu sun taimake su, sannan za a iya magance matsalar nan. Wannan shi ne Allah ta'ala ya kiyaye. Akar makalla, bismillah.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Ma kana Allahu liyadhurra al-mu'minina 'ala ma حتى يميز الخبيث من الطيب، وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي رسله من يشاء، فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم.
الله تعالى يأتي ما كان الله، الله تعالى بكسنسي با ليذر المؤمنين يقال ما في إيماني على ما أنتم عليه أكن أبن لكي كنسا حتى يميز الخبيث من الطيب. حسي الله يأتي تمييزي an gane at-tayyib mai tsarki, sannan an gane ainihin wato al-khabith shine mutumin banza. wama kana Allah liyutli'akum 'alal ghaibi, Allah bai kasance ba zai tsinkayar da ku gaibu, walakin Allah sai dai Allah madaukakin sarki yakan tsinkayar da gaibu ne akan wanda yake bi ya zabe shi min rusulihi daga cikin manzanninsa, shine walakin Allah yastabi min rusulihi man yasha, Allah yakan tsinkayar da gaibinsa ne akan wanda ya ga dama daga cikin manzanninsa ko manzanninsa. Da aka fa aminu billahi wa rusuli, ku yi imani da Allah subhanahu wa ta'ala, kuma ku yi imani da manzannin Allah. Wa in tu'minu, in kuka yi imani da Allah da manzannin da Allah yake turowa, wa tattaqu, kuka ji tsoron Allah, falakum ajrun azim, da aka kuna da lada mai girma a gurin Allah subhanahu wa ta'ala. Al-imamu Nafi, wato Ibn Kathir da imamu Nafi, da kuma ainihin wato Abu Amru da Ibn Amir, sun karanta kamar yadda Al-Ramma ya karanta, ma kana Allahu liyazara al-mu'minina ala ma antum alayhi hatta yamiza, wato bi fathi al-ya'i wa at-takhfif, wa qara'a Hamza wal Kisa'i wa Khalaf wa Yaqub, su kuma sun karanta ma kana Allahu liyazara al-mu'minina ala ma antum alayhi hatta yumayyiza bi ainihi wato bi at-tashdid, wanda kuma haka ya karanta, haka suka karanta a cikin suratul anfal a aya ta 37, liyumayyiz Allah mimakon liyamiz Allah. Wannan yasa imamu Shatibi yake fadan cewa yamizan ma'al anfali taksir sukunahu wa shaddidhu ba'd al-fathi wa ad-dam shulshula, haka imamu Shatibi ya fada. Wannan ayar da Allah madaukakin sarki ya fadi cewa ma kana Allah liyazara al-mu'minina ala ma antum alayhi, malaman tafsiri sai da suka kawo maganganu guda biyar wajen menene sababin saukar wannan ayar. Magana ta farko shine inna quraishan min ahli makkata, quraishawa daga cikin mutanen makka, qalulun nabi sallallahu alaihi wasallama, sun zo sun samu annabi sun ce masa ar-rajulun minna, wato mutum ɗaya daga cikin mu, tazum annahu finnari, kakan faɗi cewa yana wuta, wa annahu in taraka dinana, idan ya bar addinin mu, wattaba addinaka, ya bi addinin ka, qulta huwa min ahli aljanna, sai ka ce dan aljanna ne, fa akhbirna an hadha, ka ba mu labari akan wannan, min aina huwa, ta ina ya akai ka san haka, wa akhbirna man ya'tika minna, sannan ka ba mu labari waye zai zo maka daga cikin mu yayi imani, sannan wa man lam ya'tika, waye ba zai imani da kai ba. Sai Allah madaukakin sarki sai ya saukar da wannan ayan yace ma kana Allah liyadara almu'minina ala ma antum alayhi hatta yamiza alkhabisa min at-tayyib. Wannan magana Abdullah dan Abbas turjuman alquran habar hadhihi al-umma, shi ya faɗi wannan magana. Magana ta biyu shine annal mu'minina, lalle masu imani sa'alu, sun tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama an yi utu alamatan, a basu wata alama, yufarriquna biha bainal mu'min wal munafiq, da wannan alamar ne za su iya gane munafiki su gane mai imani. Sai Allah ta'ala ya saukar da wannan ayar cewa ma kana Allahu liyazara almu'minina ala ma antum alayhi hatta yamiza alkhabith min at-tayyib. Wannan magana ainihin wato magana ce ta ainihin wato Abul Aliya. Magana ta uku wanda Imam Siddi ya faɗa yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce uridat alayya ummati fi suwariha, an gicco min da al'ummata a cikin surata 15 a cikin ainihin wato yimbo, kama uridat ala adam, kamar yadda aka bujuro ma annabi adamu a alamin zarra, yace wa ulimtu, an sanar da ni man yu'minu bi wa man yakfur bi, wanda zai yi imani da ni da wanda ba zai yi imani ba. Fa balaga zalika almunafiqina, sai labari ya kaiwa munafikai, fa qalu istihza'an, sai suka faɗa saboda izgil, suka ce za'ama muhammadun annahu ya'lamu man yu'minu bi wa man yakfuru bi, muhammad yana faɗa cewa ya san wanda zai imani da shi, ya san wanda ba zai imani da shi ba, sannan yake cewa wato wa man yakfuru bi mimman yukhlaqu ba'd, ya san wanda zai imani da shi da wanda ba zai imani da shi ba. Wa nahnu ma'ahu, mu kuma ga mutare da shi, amma wa ma ya'rifuna, amma bai ma san mu ba. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم سيلا بعد يجيء النبي فقام على المنبر في النبي هو منبر فحمد الله واثنى عليه يقول ما الله يجب الله ثم قال فمن سيتي ما بال اقوام طعنوا في علمي yace me yasa mutane suke suka akan wani abu da nazo da shi na ilimi yace la tasaluni an shay'in bima bainakum wa bainas sa'a illa an ba'atukum bi annabi yace ba za ku tambaye ni wani abu ba daga yanzu har abin da zai faru zuwa tashin kiyama sai na ba ku labari fa qama abdullahi bin huzafa as-sahmi sai wannan mutumin ya miƙe fa qala sai yace man abi ya rasulullah to tunna kace ba wata tambaya da za a yi sai an amsa to ni kuma waye babana qala sai annabi qala huzafa sai huzafa ai man abi qala huzafa sai annabi yace huzafa fa qala umar sai umar fa qama umar sai sayyidina umar yamin ki fa qala ya rasulullah radina billahi rabban wa bil islam dinan wa bil qur'an imaman wa bika nabiyyan fa afu anna afa Allahu anka فقال النبي صلى الله عليه وسلم سي النبي فهل انتم منتهون ثم نزل على المنبر صلى النبي سكو daga kan wuri sai Allah ta'ala ya saukar da cewa ma kana Allah li yadhara almu'minina ala ma antum alayhi amma wannan hadisin da na kawo Imam al-Baghawi ya kawo shi a littafin sa na tafsiri sanan Ibn al-Jawzi ya kawo shi a littafin sa Zad al-Mansur na tafsiri abun da malamai suka ce wannan hadisin da ake kawowa ɗaya daga cikin asbabun nuzul guda biyar na wannan ayar wasu gabobin hadisin sun inganta amma wasu gabobin hadisin ba su inganta ba dan akwai kwatankwacin irin wannan a cikin Bukhari ba da irin ainihin wato wannan lafazin ba Imam al-Bukhari ya kawo a hadisi mai lamba ta 540 babu waqti az-zuhur inda az-zawali babun da ke magana lokacin sallar azhar idan rana ta yi zawali ta daga daga tsakiyar sama yace Anas dan Maliku ya ba zuhuri labari yace anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah hina zaga fi shamsu lokacin da rana ta daga daga tsakiyar sama fa sallal zuhura sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai sallar azhar fa qama ala minbari sai ya tsaya akan minbari fa zakara sa'a sai ya ambaci abin da yake da alaka da alkiyama fa zakar anna fiha umuran azima annabi ya ba mutane labarin cewa lalle abin da ya shafi alkiyama akwai al'amura manya-manya da za su zo sun maƙala sannan sai annabi ya ce man ahabba an yas'ala an shay'in falyas'al annabi ya ce duk wanda yake so ya tambaya akan wani abu ya tambaya ya ce fala tas'aluni an shay'in illa akhbartukum ba za ku tambaye ni akan wani abu ba sai na ba ku labari akan shi ma dum ku fi maqami haza matukar ina tsaye a nan inda nake tsaye fa aktara an-nasu fil buka mutane suka ainihin wato yawaita kuka wa aktara an yaqul shi kuma annabi mutane kowa yana kuka shi kuma annabi yawaita cewa saluni ku tambaye ni a lokacin da an yi wa'azi yayi wa'azi ana kuka masu kuka na kuka annabi yana cewa duk wanda yake da tambaya ya tambaye ni zan bashi amsa fa qala sai ainihin wato fa qama abdullahi bin huzafa as-sahmi sai wannan mutumin ya miƙe fa qala sai yace man abi ni kuma waye babana wannan ita ce tambayar sa qala sai annabi yace abuka huzafa babanka shine huzafa kuma akasar an ya kula sannan annabi ya yawaita cewa saluni ku tambaye ni fa baraka umar ala rukbatihi ala rukbatihi sisi na umar ya fada kan guyoyinsa fa qala yati radina billahi rabban wa bil islam dinan wa bi muhammad nabiyyan sallallahu alaihi wa sallama fa sakata thumma qala sannin si annabi yati uridat alayya aljannatu wan naru anifan fi urdi hadha alhaid fi urdi hadha alhaid annabi yati da zada lokacin da nake tsaye a wannan gurin annabi yati an gifto min da aljanna na gani sannan an gicco min da wuta na gani a dazu a jikin wannan bangon yace falam arkal kal khairi wa sharri yace tunda nake a duniya ban taba ganin alheri ba tsiri da muzu in ganshi kuru-kuru irin yau kuma tunda nake a duniya ban taba ganin sharri ba tsiri da muzu in ganshi kaman yau wanda yaga aljanna ai ya gama ganin alheri ai wanda yaga wuta kuma ai ya gama ganin sharri Allah ya raba mu da wuta an fahimta ai to wannan shine hadisin da ya inganta amma hadisin da Imam al-Baghawi ya kawo karkashin wannan ayar gaskiya hadisin bai inganta ba magana ta hudu shine suka ce annal yahuda qalat yahuda sun zo gurin manzon Allah suka ce masa ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuntum radina bi dinina, ku a matsayin ku na musulmi kun yarda da addinin mu, cewa kun yarda an saukan mana da littafi daga sama. Fa kaifa bikum, to ya zai kasance da ku la umata ba'dukum qabla nuzul kitabikum, da a ce ɗayan ku ya mutu kafin a saukar da wannan littafin mai hukuncin sa. Fa nazalat hadhihi al-aya, sai wannan aya ta sauka, wannan ita ce maganan wato Umar maula Ghafara. Magana ta biyar daga cikin maganganun da malamai suka kawo shine anna qauman min al-munafiqina, wasu mutane daga cikin munafikai, idda au annahum fi imanihim mithl al-mu'minina, sun yi da'awar cewa a wajen imanin su daidai suke da su munafikai ne, amma kuma suna ganin a gurin imani daidai suke da masu imani. Fa azharallahu nifaqahum yawm uhud, na haka sai Allah ya bayyanar da munafincin su ƙararrar ranar yakin Uhud. Wa anzala hadhihi al-aya, sai Allah ya saukar da wannan ayar yace ai dama ma kana Allahu liyadhara al-mu'minina ala ma antum alayhi, Allah ba zai taba kyale masu imani akan abin da suke kai ba na da'awar imani har sai an yi tamyizi, an gane ga mai imani na gaskiya kuma dan jabu wanda da'awar imanin kawai yake ba shi da imani, Allah ba zai kyale mutane akan wannan ba. Na kama din nan nafiya ce, korewa Allah madaukakin sarki yayi, kana kuma fi'il madin ne naqis, wanda kana tana zuwa da ma'ana guda shida a Qur'ani bayan zuban lokacin bayani akan ta. Allahu lafzul jalala shine ismu kana, to tunda mun samu kana da sunanta yanzu muna neman kabarin kana. Da haka wasu suka ce liyadhar almu'minina, ita ce jumla fi'iliya fi mahalli nasbin kabaru kana. Wasu suka ce babu yadda za a yi liyadhar almu'minina ya zamanto shine kabaru kana. Na haka kabaru kana a nan gurin muqaddar ne. Na haka ma kana Allahu muridan liyadhar almu'minina, na haka muridan sai ya zamanto shine kabarwa, kabaru ainihin wato kana. Ina fata an fahimta. Na haka liyadhara, wannan lamun din lamul juhud ne ko lamul inkar? Lamul juhud ko lamul inkar, kuma dama mun san idan ta zo tana nasaba ga fi'ili mudari'i da an al-mudmara wujuban, wato bayanta. Da sai ya zamanto allamu lamul juhud ya zara fi'ilun ne mudari'un mansubun bi an al-mudmara wujuban ba'da lamul juhud ko ba'da lamul inkari. Ina fata an fahimta. Da sai ya zamanto wa fa'iluhu damirun mustakirun jawazan taqdiruhu huwa al-mu'minina, sai ya zamanto shine maf'ulun bihi na ya zara. Da haka suka ce wal masdar al muawwal ainihin wato min an wal fi'il fi mahalli jarr bi lam, sai ainihin wato sai ya zamanto gabaki ɗayan sa fi mahalli jarr bi lam na ainihin wato shi ainihin wato li yazara. Da haka takaddirin maganan shine ma kana Allahu li an yazara al mu'minina ala ma antum alayhi, Allah ba zai kyale masu imani akan ainihin wato abinda suke ainihin wato kai ba. Ya tabbata a cikin littafin Abul Fida Ismailu Ibn Kathir Al-Qurayshi Al-Basri thumma Dimashqi, yake cewa ai labudda an yi aqida sababan min al-mihna, babu makawa Allah sai ya kulla wani sababi na jarrabawa wanda ya zahar fihi waliyuhu, da wannan jarrabawan ne dukkan mutumin da yake masoyin Allah zai bayyana. Wa yastadihu fihi aduhu, kuma makiyin Allah ya kunyata, yi urafu bihi al-mu'minu as-sabir, idan wannan yazo da wannan ake gane mu'mini mai haƙuri, wal munafiqu al-fajir, da kuma munafiki fajiri, kamar yadda Allah ta'ala ya faɗi cewa alif lam mim ahasiban nasu an yusrafu an yaqulu amanna wa hum la yaftanun, mutane suna tsammanin kawai daga kowa ya faɗa cewa yana da imani da baki shikenan sai a kyale ka. Allah ya ce wa laqad fatanna alladhina min qablihim falyalamanna Allahu alladhina sadaqu wa liyalamanna alkadhibin, Allah ya ce mun jarraba wanda ke gaban ku dan mu gane suwaye masu imani na gaskiya kuma mu gane suwaye makaryata. Dan haka a cikin masu imani akwai wanda imanin su na gaskiya ne. Dan haka in ya gama magana akan sahabbai sai ya ce ulaika alladhina sadaqu wa ulaika humul muttaquna, shi yasa ko a lahira akwai wanda zai ce Allah zai ce qala Allahu hadha yawmu yanfa'u as-sadiqina sidquhum, ranar da masu gaskiya gaskiya su zata musu amfani a imanin su. Dan haka Allah ya kira mutanen duniya yace ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wa kunu ma as-sadiqina, ku ji tsoron Allah, ku kasance tare da masu ainihin wato gaskiya. Da haka akwai masu gaskiya a imaninsu, akwai kuma wanda da'awa ce kadai ƙarya ne ba imanin, in kuma Allah bai kawo jarrabawa ba ba a gane waye mai imani da ke kuma yayi ainihin wato munafiki. Sai yace ya ani bi zalika yawm uhudin, abinda Allah yake nufi da wannan ranar uhudu, alladhi imtahana bihi almu'minina, wanda ya jarraba masu imani, fa dhahara bihi imanuhum wa sabruhum wa ainihin wato jalduhum, sai imaninsu da haƙurinsu da dauriyarsu ya bayyana, wa sabatuhum da kuma tabbatarsu, wa ta'atuhum lillahi wa lirasulihi sallallahu alaihi wasallam, da kuma da'arsu ga Allah da annabi, wa hatta bihi sitr almunafiqina, da kuma wato tona asirin munafikai da yi. Sai yace fa hadha mukhalafatuhum wa nuqulihim an aljihadi wa khiyanatuhum lillahi wa lirasul, wannan shine sabawarsu da ha'intinsu da kuma ja baya daga ainihin wato aikin addini, jihadi da kuma ha'intar Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Da haka duk lokacin da in abu ya taso na addini, za a dinga neman ka alasa, baka da lokaci a kansa. To Allah ya kiyaye, wannan ɗaya daga cikin alama na sifati ta munafiki. To shi munafiki zaka ga in ana yi ba zai ba, kuma wanda ya koma zai sai ya sassake shi. In ka dauko kuɗi da yawa ka kawo, yana jeji, sai ce to billahi lazi ba dan Allah kai ba, kawai ka kawo ne dan duniya ta san cewa wani yayi. In kuma ka kawo kaɗan, yana jeji, sai ce ka gani in ba renin wani yanzu ne Allah zai da wannan, shi yana jefe ba zai ba. Shi yasa kamar yadda ake cewa wai dan adam in ba Allah ba babu wanda ke iya mai, to ko Allah ma zai iya ma dan adam. Kuma za mu faɗa maka nan gaba abinda wasu suka yi da ta'addancin da suka ainihin wato yi. Dan haka sai Allah ta'ala ya ce ma kana Allah, Allah bai kasance ba li yadara almu'minina, zai kyale masu imani alama antum alaihi, akan abinda su masu imanin suke kai, hatta yamiza alkhabisa, har sai Allah ta'ala ya bambance alkhabis. Wasu malamai suka ce idan an ce alkhabis shine ainihin wato munafiki, wanda wannan maganan Mujahid ce da kuma Ibn Jurayz. Wasu malamai suka ce hatta yamiza alkhabisa min at-tayyib, sai an bambance alkhabis da kuma at-tayyib shine ainihin wato kafiri, wannan magana ce ta atada da kuma sibbi. Duka wannan iktidafu talau ne, munafiki datti ne, kafiri ma datti ne, dukkan su khabisu ne. Ina fata an fahimta. Har wani lokaci ma khabisancin munafiki ya fi hatsari fiye da khabisancin ainihin wato kafiri, domin yadda munafikai suke zuwa suna jagwalgwala addini, suna bada, suna tada kura, suna kawo matsala. Kafirai ba su cika yi ba daga waje, addini bai cika shan wahala da kafirai ba irin yadda yake shan wahala da munafikai, wanda ga sunan muna ta shan wahala da su. Kuma Allah ya ce wa annabi wala ta'rifannahum fi lahanil qawli, wala za ka gane su ta bangaren kwabin da suke ta bangaren magana. Dan kaje mutun ya jibgo wata magana gashi da sunan musulmi wanda take da alaka da addini, kana dauka mutun ne abinda ya rage, sai kaje a shi wannan mutumin rago ne, ya kamata a ce an kashe kwata an yanka shi. Allah ta'ala ya kiyaye. Da haka suka ce idan an ce al-khabisu fil lughati shine ainihin wato huwa al-makruhu ar-radi, duk abin da yake ana kyamarsa kuma mummuna ne, min kulli shay'in, ana ce masa ainihin wato al-khabis. Da haka in an ce al-khabis, dama kisiyarsa shine ainihin wato at-tayyib. Ibn al-Faris, ɗaya daga cikin manya-manyan malamai na lugha, yace al-kha'u wal-ba'u was-sa'u aslun wahid yadullu ala khilafi at-tayyib, duk sanda aka yi amfani da fi'ilin khabasa ko khabusa, yakhbusu yace yadullu ala khilafi at-tayyib, yana nuna sabanin abin da yake da ainihin wato tsarki. Yake cewa akan ce khabisun ailata bi tayyib, in an ce khabisun shine abin da ba mai tsarki ba, wannan yana daga cikin abin da yasa ake neman tsari da shi. Hadisin Anas bin Malik yace kana annabi sallallahu alaihi wasallam idza dakala al-khala, idan annabi zai shiga bayi sai yace Allahumma inni a'udhu bika min al-khubusi wal khaba'is, ina neman Allah ya tsare ni da abin da yake ainihin wato al-khubus ne da kuma al-khaba'is, namijin aljani mai cutarwa da kuma matar aljina mai cutarwa, sun zara sun zama khabis. Shi yasa idan za a shiga bayi ake neman tsari da su. Saboda haka hadisin Abdullah dan Umar, Allah ya kara masa yadda, ko hadisin Amr bin al-As yake cewa annabi ya ce wato al-kumru ummul khaba'is, haka nan giya kayan maye to uwar duk wani abu ne da ka sani na datti da haka annabi ya ce wa man sharibaha lam yaqbilillahu minhu salatan 40 yawman in ka sha kayan maye sai kai kwana 40 kana sallah Allah bai karba ba fa in ma to wa hiya fi batnihi ma tamaytatul jahiliya in ka mutu ka sha kayan maye da kayan maye a cikin cikinka to kayan mutuwa irin ta jahiliya ba a taba samun wani abu da annabi ya tsine masa albarka ba abu guda 10 a jere sai kayan maye kuma idan an ce fa alkamur giya ko daina takaita giya da whisky ko gwalda ko sta ko waye duk abin da ake sha a taki ay maye sunan sa giya a yaran musulunci duka babu istisna'i ko me in dai an yi shi ne dan a sha a bugu ay maye to wannan abin sunan sa ainihin wato giya dai daga cikin manya manyan malamai shine aljahiz al-littabun sa tahzibul akhlaq yace na daga cikin ma'anan khabi shine idmaru sharri lil ghairi ka boye sharri ga wani wa izharil khairi lahu kuma ka bayyana masa da alheri wasti imarul gila sannan ka yi amfani da dabara wal makar da makirci wal khadi'a da kuma ainihin wato yaudara a wajen mu'amalarsa wannan ma khabis ne na haka malamai suka ce al khabis a qur'ani ya zo da ma'anoni da mataki kamar haka akan ce al khabis da ma'anan abin da yake sayyul asli abin da yake asalin sa ba mai kyau bane sai a ce al khabis na haka Allah ta'ala sai ya ce wal balad at-tayyib yakhruju nabatuhu bi idni rabbi walladhi khabasa la yakhruju illa nakida na haka al balad at-tayyib kasa mai kyau Allah madaukakin sarki yace tana fitar da tsiri mai kyau da iznin ubangijinta amma walladhi khabasa kasar da take mummuna ce Allah yace ba za ta fitar da abu ba sai irin abin da aka shuka mata na ainihin wato muni shi yasa mafi yawanci a Qur'ani in dai za a kawo kalman khabith to sai kaga an kawo kishiyar khabith din ina ba ta an fahimta shi yasa da yace wal balad at-tayyib yakhruju nabatuhu bi idni rabbi sai yace walladhi khabasa kamar yadda nan aka ce ma kana Allahu liyadhara al-mu'minina ala ma antum alayhi hatta yamiza al-khabitha min at-tayyib sana akan ce al-khabithu abinda yake azzaru ne mai cutarwa duk abinda zai cutar da dan adam to wannan abin sunan sa khabith dan haka da Allah ya turo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce alladhina yattabi'una ar-rasula an-nabi al-ummi alladhi yajidunahu maktuban indahum fi at-taurati wal-injil sai ce ya'muruhum bil-ma'ruf wa yanhahum 'anil munkari sai ce wa yahillu lahum at-tayyibat wa yuharrimu 'alayhim al-khaba'ith yana halarta mana duk wani abu mai dadi sannan yana haramta mana duk abin da yake khabithi dan haka duk abin da dan adam idan ya ci ko ya sha zai cutu a ka'ida ta addini su ya zama khabith haramun ne da wannan ayan ne malamai suka ce shan taba haramun ne dan kamfanonin taba in sun gama talla sai su ce to shan taba yana da hatsari ga rayuwa kuma zai iya kawo wa mutum matsala ya bar duniya tun kwanakin sa bai kare ba ba haka suke faɗa ba to kuma suna faɗa fa abin nan yana da hatsari amma wani yana nan yana cewa ita ba karahiya ce karahiya ina ai makaruhi dama yakan zo da ma'anan haram sai yasa da Allah ya faɗa gimagiman laifuka a Qur'ani da ya gama sai ya ce kullu zalika kana sayyi'u inda rabbika makaruha to taba tana cikin wannan makaruhin ita ma dan haka haramun ne shan taba tunda tana cutar da dan adam sannan akan ce al-khabithu da ma'anan ainihin wato haram abinda ya haramta mun karanto a baya Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu anfiqu min tayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum min al-ard sai ce wala tatayammamul khabitha minhu ko tunfiquna wa lastum bi'akhidhihi illa an tughmidu fi kada ku hada abu mai kyau da mara kyau lokacin da za ku yi infaki ku ce za ku bayar abinda da kai aka dauko aka ba ba za ka iya karba ba sai tare da kauda kai da rantsa ido sannan za ka iya karba na ka duk mutum zai kawo kaya da za a ba mu rayu to kar ya kawo mana khabithu ya hada mai kyau da wa da mara kyau ka kawo mana at-tayyib abinda a zuciyar ka kake jin cewa wannan ma kai ma kana son shi ka dauke shi ka bayar wannan shine at-tayyib wannan kuma shine abinda Allah madaukakin sarki zai ainihin wato karba ya tabbata a cikin muwatta ta Imam Malik yake cewa annahu balagahu anna rajulan ata Abdullah ibn Umar wani mutum ya zo wajen Abdullah ibn Umar fa qala fi ya aba Abdurrahman ya kai aba Abdurrahman inni aslamtu rajulan salafan ta ba wani mutum bashi واشترطت عليه افضل مما اسلمته sai na sa masa sharadi zai kawo min sama da abin da na bashi bashi mutum ne ya zo gurin ka neman bashi sai ka ce to ga naira 10,000 zan baka amma idan wata ya zaka dawo min da naira 15,000 wata kila ya shiga matsala babu yadda zai yi sai ya karbi kudin da ya karbi kudin shikenan fa qala abdullahi bin umar sai abdullahi bin umar yace masa fa zalika riba wannan riba ne duk wanda ka dauki bashi ka bashi ka kara masa wani abu sannan shine abin da zai biya ka to koda kwandala ce ta tsara akai to wannan riba ne kuma annabi yace da mutum ya ci kwandala ta riba gare ya danna mamashi ya zina da ita saboda munin da take da shi a gurin Allah qala sai ce fa kaifa ta'muruni ya aba abdurrahman to yanzu ya za a yi me zaka ba ni umarni qala sai ce as-salafu ala thalathati awdun idan mutum ya dauki bashi ya bayar yana da fuska guda uku akwai salafun tuslifuhu turidu bihi wajha Allah akwai bashin da zaka dauka ka bayar kuma ka ba da bashin amma kana neman yadda Allah falaka wajhu Allah wa salafun tuslifuhu turidu bihi wajha sahibika akwai bashin da zaka dauka ka bayar kana neman yadda wanda kuke mu'amala da shi falaka wajhu sahibika sanan wa salafun tuslifuhu lita'khudha kabisa bil tayyib akwai bashin da zaka dauka ka bayar idan ka bayar dan ka bayar da mai kyau sannan kai kuma ka karbi dake duk wanda ya dauki bashi bayan ya bada bashi wajen karba sai aka bashi sai ya karba sama da abin da ya bayar kuma sai da aka yi wannan sharadin kafin a bada bashi to ya bada at-tayyib kuma ya karba ainihin wato al-khabith kaga mutane da dama yanzu suna nan suna ta karban al-khabith suna nan suna ta karbar dake yace masa fa zalikar riba qala sayyidi fa kayfa ta'muruni ya aba abdurrahman tu ya da'i qala sayyidi ara anta shukka sahifata yace takaddar da kuka yarjejeniya da shi kace ka dauki bashi ka bashi naira 10,000 wata in ya kare zai kawo maka 15,000 yace ina baka umarni ina ganin ka je ka dauki takaddar ma ka yaga tukunna fa in ataqa mithl alladhi aslamtahu qabiltahu idan ya baka kwatan kwatin abinda ka dauka ka bashi bashi to ka karba yace wa in a'taka duna alladhi aslaftahu fa aqadtahu ujirta idan kuma yazo ya baka kasa da abin da kuka yi na bashi yazo ya baka kasa da shi yace in ka karba Allah sai baka lana kun yi da mutum zai ba ya karbi bashin 10,000 da yace da ya tashi ya buga bai samu kudin da kafa wata kila ya samu 7,000 ko 8,000 sai ya kawo maka da ka karbi 7,000 ko 8,000 ka sa aljo sai ka ci to da 2,000 na yafi maka yace sai a baka lada yace wa in a aqaka afdalan mimma aslabtahu tayyibatan bihi nafsuhu yace idan shi ya dauki ya ga dama ya baka a garin dadin ransa ka dauki bashin 10,000 ka ba mutum da yarjejeniyar idan an gama zai kawo maka 10,000 ka ya ji ya harkokin shi ya ji dadi wata kila baka san ko ya samu ba da ya tashi zuwa ma sai yake ga 20,000 na baka kace a'a ai ba haka maka yace a'a wannan aini na baka kyauta kaga ba kai ka sa shi ba kuma ba sharadi ake ba sai yace to fa zalika shukrun wannan godiya ne shakarahu laka yi maka yace walaka ajru kana da ladan abin da kai masa na ainihin wato jinkiri da haka mutane in za su bada bashi mun yi magana a baya su dinga bada bashi akan ababi na taimako ba ababi na gallaza wa mutane da matsa musu ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi addu'a cewa duk wanda Allah ya ala masa wata dama ta rayuwa ya matsa mu wani ya takura masa to shi ma Allah ya matsa masa ya takura shi ya sa cikin wahala haka annabi ya addu'a sannan a mataki na biyu Allah ta'ala ya ce wa atil yatama amwalahum sai ya ce wa la tatabaddalul khabitha bit-tayyib ku ba marayu dukiyar su kakku hada al-khabith da kuma ainihin wato at-tayyib sanan wala ta'kulu amwalahum ila amwalikum innahu kana huban kabira kada ka hada dukiyar marayi da taka ka cinye Allah yace yin haka zalunci ne mai girma sanan Allah yace qul la yastawi al-khabith wat-tayyib babu yadda za a hana mai kyau da mara kyau walau a ajabaka kasratul khabith ko da ku mai yawan ya baka mamaki ya burge ka ya baka sha'awa to ba zai taba yiwa ba a hada abin da yake khabith ne da kuma abin da yake datti ne ba dai suke ba sannan Allah ta'ala ya ce wa lutan atina hukman wa ilma ونجيناهم من القرية التي كانت تعمل الخبائث من طيلة تدشي دقاء الأمة دقاء القرية التي أيكا تدتي نمجي يدني نمجي wannan da kene ba karami ba a doran kasa Allah ta raba mu da wannan albasha Allah ya ce innahum kanu qama sawin fasikina sannan Allah ya ce akwai alkhabisatu lilkhabisina matan banza na mazanwa na mazan banza ne sannan walkhabisuna lilkhabisati matan banza na mazan banza ne mazan banza na matan banza ne to yana daga cikin kuskuren da ake yanzu sai a samu yarinya ta haddace Qur'ani ga kiyamul layli ga azumin nafila ga waye sai a nemo wani tantirin fasiki wanda ya tattara kayansa daga gaban Allah da annabi ya gaba sai a hada su aure in kai magana sai a ce awai yana da rumfa a can layin yan gwala kasuwa ko kuma wai shine famanin sakatare na dindindin a ma'aikatar raba filaye a Abuja wannan dalilin yasa sai a dauki tantirin fasiki sai a ba yarinya wanda kwata-kwata in ka kalle shi ka kalle ta zaka ga buɗe da mashariƙai tsakanin shi da ita an yi nisa kamata in an samu wani tantiri wanda ya kwashe kayansa daga gaban Allah da annabi ya gaba to sai kuma a nemo wata tantiriya sai a hada ta sai ya zamanto al-khabisatu lil-khabisina an hada khabis da khabisa kenan wal-khabisuna lil-khabisati amma wat-tayyibatu lit-tayyibina wat-tayyibuna lit-tayyibati idan aka samu mace mutuniyar kirki to sai ai kokari sai a hada ta da namiji mutumin kirki saboda idan aka yi kuskure duk lokacin da namiji mutumin kirki ya auri matar da take ba ta kirki ba sai ya sha mugun wahala irin wannan ne yake sa kaga wani yana alula a kofar gida ya gama ya dauki buta zai sa aljihunma da mai saboda bala'in ya shiga to haka duk lokacin da aka yi kuskure mace wato namiji mace ta auri mutumin da ba mutumin kirki ba shi ma sai ta sha bakar wahala da haka idan an tashi sai a nemi at-tayyib namiji a nemi at-tayyiba mace sai a hada su aure sai nemi at-tayyibatu lit-tayyibina kiran idan an samu al-khabis namiji sai a samu al-khabisa mace sai a hada su sai ma zanto al-khabisatu lil-khabisina idan akai haka to zaman auren zai fi zama ba tare da ainihin wato matsala ba da haka zina a cikin al'umma Allah ta'ala ya kira ta ya ce mata ainihin wato khabisa sai dai matsalar da yake faruwa da wasu daga cikin maza suke fada wa matan da basu dace ba Allah ya jarrabu maza a wannan zamani yanzu da san fararen mata ko da ku matan ba mutanen kirki bane kun ce ba za ku aure su ba sai sun zama farare da kuma kyau kaga wani mutum wani dan ciccirna da shi ya dan baji ya dan dire da za a cikin wannan watan Ramadana goma karshe da za a nemo igiya a daura mai a zagaya Allah kadai ya san nawa za a tara amma ya zauna yana da tafi sai ta zama fara gashi nan yanzu ƴan mata sun koma shafe-shafe da tun suna shafa mai yanzu an daina shafa mai yanzu allura ake akwai ta wata shida akwai ta shekara daya kuma allurar kuɗi-kuɗi ce akwai ta 10,000 akwai ta 20,000 akwai ta 20,000 barikin ka aljihun ka iya kuɗin ka iya shagalin ka saboda ka zaka je ka ɗauko wata kana tsammanin fara ka ɗauko kuma allura ta sha daga baya ka zo ka ci gaba da jinya domin mun tabbatar da duk abin da Allah ya akwai hikima a ciki wanda duk kaga Allah ya yi shi fari to haka ya ga ya dace a yi shi wanda kaga Allah ya yi shi baki haka ya ga ya dace a yi shi da zaran kuma kokatan za ku sai an samu matsala kuwa to shi yasa da zaran aka ji aka yi irin wancan auren kawai kai abin da ya dame ka kyan mace to dama awwaluhu nadamatu farko nadama za a yi wasuhu qusumatun tsakiya za a yi ta ja'in ja kai kana Allah ya tsine ni ita ma tana Allah ya tsine ma sannan akhiruhu firaqun karshe ko ana so ko ba a so sai an rabu dan ba dan Allah aka gina abun ba Allah ta'ala ya shirye da mu sannan bayan wannan hadisi ya tabbata manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya farka daga bacci idan sa fuskar sa tayi ja ya farka a firgice sai annabi yake cewa la ilaha illallah wailul lil arab min sharrin adik taraba annabi yake ga wani sharri nan halaka ya tabbata ga laraba ga wani sharri nan yana kusantuwa malamai suka ce annabi ya ambaci larabawa ne a wannan lokacin saboda cikin mutanen da suke addinin musulunci a duniya kaso 195 larabawa ne yace futiha al-yaw min rajim ya'jud wa ma'jud mithlu hadhihi yace an bude wato wani abu na kofar ya'jud wa ma'jud wa halqa bi isba'ihi as-sababa wal-ibham annabi ya nuna ainihin wato wata kafa ya nuna cewa an bude wani abu fa qultu ya rasulullahi sai sahabbai suka ce sai muka ce anahuliku wa fina salihuna in za a halaka muku bayan a cikin mu akwai mutanen kirki kala ce annabi yace na'am idza kasura al-khabz idan al-khabz me al-khabz malamai suka ce wato shine idan iyayen zina suka yawa cikin al-umma zinace yawa ana ta haihuwar iyaya ba ta hanyar uba ba to a wannan lokacin kada kowa ya aminta Allah zai danno bala'in da mutane ba su yi tsammanin za a danno shi ba Allah ya kiyaye sannan akwai ainihin wato al-khabith da ma'anan kalimatul kufr dukkan wata kalma ta kafirci to sunansa kabisa Allah ya ce wa masalu kalimatin khabithatin ka shajaratin khabithatin intasat min fawqil ardi ma laha min qarari sannan akwai al-khabith da ma'anan al-kafir shi kanshi kafirin Allah ya ce li yamiza Allahu al-khabitha min at-tayyib wa yaj'al al-khabitha ba'dahu ala ba'din fayarkumuhu jami'an fayaj'aluhu fi jahannam ulaika hum al-khasirun daka duk arne khabith ne ko ya karba ko bai karba ba ko ya yadda ko bai yadda ba ko ya aminta ko bai aminta ba tunda Allah ya faɗa sai mun faɗa gashi ma kana Allahu liyazara al-mu'minina ala ma antum alayhi hatta yamiza al-khabitha min at-tayyib Allah ba zai taba kyale mutane akan abin da suke kai ba sai an yi tamyizi a gane kafiri a gane musulmi a gane mai imani a gane munafiki a gane mai tauhidi a gane mushriki a gane ahlus sunna a gane dan bid'a a gane masoyin annabi a gane makiyin annabi ma kana Allahu liyazara almu'minina ala ma antum alayhi hatta yamiza alkhabitha min at-tayyib hasi Allah ta'ala yayi tamyizi an ware an gane ga mutumin kirki ga kuma ainihin wato mutumin banza wajen tamyizin nan malamai suka yi magana guda uku cewa da menene Allah yake yin tamyizi a gane mutumin kirki a gane mutumin banza a wancan lokacin akwai hijira akwai yaki in dai mutumin kirki ne da an ce ai hijira a bar makka a tafi madina zaka ga zai bar makka ya hakura da duk abin da ya mallaka ya hijira ya bar makka sannan in aka ce ga jihadi ya fito za a tafi jihadi to zaka ga zai fito ya tafi jihadi dan haka wanda duk aka ce hijira yake ko jihadi ya fito za a fita ya kasa zuwa to wannan dai ne daga cikin alama na yanzu an sami tamyizi hatta yamizul khabitha min at-tayyib Allah ya yi tamyizi sannan magana ta biyu wato shine wancan al-hijratu wal-qitalu hijira da ainihin wato yaki magana ta biyu shine al-jihadu jihadi wannan magana ce ta ainihin wato al-jihad huwa qawlu man qala huwa al-munafiqu shine munafiq qala mujahid malam mujahid yake cewa yumayyizu Allah yawm Uhud bayna al-mu'minina wal-munafiqina Allah ya yi tamyizi ranan yakin Uhud tsakanin munafikai da ainihin wato masu imani haisu azharu an-nifaqa wa takhallafu yayin da suka bayyana da munafincin su kun san abin da ya faru a baya annabi ya fita zai yaki da mutum dubu a ainihin wato yakin Uhud Abdullah ibn Ubay ibn Salul ya zanzare wasu daga cikin su da dama kusan mutum 300 da wani abu ya zanzaro su ya dawo da su gida aka kyale manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sannan magana ta uku shine ma kana Allahu liyazara almu'minina ala ma antum alayhi hatta yamiza alkhabith min at-tayyib shine annahu jami'ul fara'id wattakalim duk abin da Allah yace ayi na farilla da kuma abin da yake na taklifi ne fa innal mu'mina masturul hal mu'mini masturul hal bil iqrar fa idza ja'at at-takalif idan umarni yazo daga gurin Allah aka ce ayi kaza ayi kaza to bana amru to a lokacin ne zaka gane mai imani ka gane mara imani ko kuwa an ce a tashi ayi sallah kuna zaune tare da mutane ko kuka tashi kuka yi sallah su suna nan zaune sun ki zuwa a yanzu ya riga ya bayyana ai ko kuwa an ce ayi zakka kuna tare da mutum kai kana da kuɗi kai kai da kashi yaki dan bai bayyana ba an ce ayi kaza ayi azumi ya zo kai kana azumi shi yaki ai ya bayyana cewa yana an samu tsakanin al-khabithu wa tayyib wanda dai ya bi umarnin Allah subhanahu wa ta'ala akan takalif dinsa to ya bayyana wannan magana ce ta ainihin wato ibnu kaisan dan haka Allah ta'ala sai ya ce wa ma kana Allahu Allah bai kasance ba da yutsuli akum zai tsinkayar da ku alal ghaibi akan ghaibi walakin sai dai yastabi min rusulihi man yasha wanda Allah ta'ala ya zabe shi ya ga dama wato manzo daga cikin manzo manzannin Allah da Allah ya zabe su to Allah ta'ala ya ce tsinkayar da su ainihin wato ghaibi dan haka imamun wato wannan ɗaya daga cikin malaman tafsiri shine wato imam at-tabari bayan ya kawo da maganganun da malamin suka yi akan wa ma kana Allahu lidakum alal ghaibi sai yace wa awlal aqwali fi dhalika bit ta'wil wa ma kana Allahu lidakum ala dama'il qulubi ibadihi babu yadda za a yi Allah ya tsinkayar da ku abinda ke cikin zuciyar wani ko kuwa Allah ne yake cewa la qad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi yanzu nan gurin kowa abinda ransa take masa waswasi babu wanda Allah bai san me yake tattauna ba a ransa babu to abinda ke cikin zuciyar wani babu yadda za a yi Allah ya maka tsinkaye a kansa fa ta'riful mu'mina minhum min almunafiqi wal kafir ballantana ka iya gane cewa a wannan mu'mini ne wannan munafiki ne ba za ka yi wannan ba walakinahu yumayyizu bainahum bil mihani wal ibtila'i sai dai Allah yakan bambance ne ta hanyar ainihin wato jarrabawa da kuma gwadawa kama mai yaza bainahum bil ba'as yawm uhud kamar yadda Allah ya ware aka gane munafikai aka gane mutanen kirki ranan yakin uhud sai yake ta wajihadi aduwi da kuma yakar makiyin Allah duk mutumin da yake makiyin Allah ne to Allah madaukakin sarki ya wajabta a yake shi ta hanyar da ya kamata a yake shi to daga zaran ka ga mutum wanda Allah ya ce a kishi ya ji ya hada kai da shi yana kaunar sa irin yadda masu imani ke kaunar junan su to wannan alama ce ta munafiki Allah ya kiyaye sannan wa ma ashbaha zalika da abin da ya kama da wannan min sunufil mihan na bangarorin jarrabawa hatta ta'rifu mu'minuhum har sai kun gane mu'mini wa kafiruhum da kuma kafirin su da munafiki da makamantan su to anan gurin ne sai malamai suka ce gaibi ya kasu gida biyu akwai gaibi muqayyad sannan akwai gaibi mutlaq gaibi muqayyad irin waɗannan ayoyin yana daga cikin ayoyin da ƴan bid'a ke kafa hujja da su akan cewa annabi ya san gaibi idan kai magana kace manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai san gaibi sai fi hakariya ne gashi Allah ya ce walakinallaha yajika bi min rusulihi man yashau Allah yakan tsinkayar da gaibi dukkan wanda ya zabe shi a matsayin manzo to Allah yana sanar da shi gaibi dan haka wannan dalili ne akan cewa annabi ya san gaibi to sai malamai da suka kalli ayoyin Qur'ani sai suka ce akwai gaibi mutlaq akwai gaibi muqayyad gaibi muqayyad shine kowanne annabi da Allah madaukakin sarki ya turo ya san wani abu da Allah ya so ya sani wannan shine gaibi muqayyad daga cikin abin da Allah ya so annabi ya sani akwai wannan Qur'anin da ke gaban mu kafin Allah ya fara wa annabi wahayin Qur'anin ya san shi bai san shi ba daga cikin abin da Allah madaukakin sarki ya sanar da shi labarin abin da zai faru na alamatus sa'a abu kaza zai faru abu kaza zai faru wannan gaibi ne muqayyad dan yana da limitation abin da Allah ya so ya sani ya sani amma sanin me zai faru a ƙasa ko sama su annabawan idan Allah bai so su sani ba ba sa sani shi yasa ko alfaza bi aika ya rasulun bi asrarul munabbi bi asrarul qulubi munabbu ba shi labari ake a kenan akwai wanda ke ba shi labari shi yasa tun ma qalat man anba'aka hadha fi tiqala nabba'aniyal kenan an ba annabi labari wa yake ba shi labari Allah subhanahu wa ta'ala shi yasa tunda Allah ne yake ba shi labari sai yake masa nabbi bari ka ba bayina labari anni ana al-ghafurur rahim wa anna azabi huwa al-azabul alim wa nabbi'uhum an dayfi ibrahim ka ba su labari dangane da wato mutanen annabi ainihin wato ibrahim sannan Allah madaukakin sarki haka yake fadin cewa ka ba da labari wannan yana daga ciki ayoyi da dama sun yi maganar cewa gaibu na Allah ne shi kadai ya sani wanda shine gaibi mutlaq yanzu zaman da zamu yi a nan gurin Allah ya san zamu zauna ko bai sani ba ya sani duk wanda ke nan gurin numfashin da zai yi a duniya Allah ya san ko ne ko bai sani ba za ka yi arziki ko ba za ka yi ba Allah ya sani ko baka sani ba ya sani zaka dade a duniya ko ba zaka dade ba, Allah ya sani ko bai sani ba, ya sani. To shi Allah irin wannan gaibu na sanin abu haka bil kulli ga baki ɗayansa, in ba Allah ba babu wanda ya sani. Allah ya faɗa mana lokacin da yake tattaunawa da mala'iku, qala ya adamu anbi'uhum bi asma'ihim, ko falamma anba'ahum bi asma'ihim qala alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ardi. Allah yake musu ni na san gaiban sama da ƙasa, wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum. Allah yake na san abinda kuka koyi da abinda za ku bayyana. Ina fata an fahimta. Sannan Allah ta'ala yake faɗan cewa walillahi ghaibus samawati wal ardi, gaibin sama da ƙasan ba na kowa bane, na Allah ne. Wa ilayhi yurja'u al-amru kullu, naka fa'budu wa tawakkal alayhi wa ma rabbuka bighafilin amma ta'malun. Sannan Allah ta'ala yake walillahi ghaibus samawati wal ardi wa ma amru as-sa'ati illa kalamhi al-basri aw huwa aqrabu inna Allaha ala kulli shay'in qadir. Sai sa maganan ashabul kahfi, Allah yake qulillahu a'lamu bima labisu, sai yake lahu ghaibus samawati wal ard absir bihi wa asmi ma lahum min dunihi min waliyyin wa la yushriku fi hukmihi ahada. Inna Allaha alimu ghaibus samawati wal ard innahu alimun bi dhatis sudur innahu ya'lamu ghaibus samawati wal ard wallahu bima ta'maluna basir. Sannan Allah madaukakin sarki yayi magana irin waɗannan ayoyin wanda ke nuna cewa shi kadai ya san gaibu, sun kai ayoyi kusan wajen guda ainihin wato 40 da wani abu. Daga ciki Allah yake qul la ya'lamu man fis samawati wa man fil ardi al ghaiba illa Allah, babu wanda ya san gaiban sama da ƙasa in ba shi ba. Wa ma yashuruna ayyana yub'asu, sannan yace wa indahu mafatihul ghaib, a wajen Allah mabudin ma na gaibu a wajen wa yake? Sai yace la ya'lamuha illa hu, inda ma mabudin gaibin za a bude a san gaibin bai hannun kowa, yana gurin Allah. Wa innahu mafatihul ghaib la ya'lamuha illa hu wa ya'lamu ma fil barri wal bahri, Allah ya san abin da ke teku, sannan ya san abin da ke wa ke tudu. Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha, duk wani ganye da zai fado a duniya Allah ya san da wannan ganyen. Wa la habbatun fi dhulumatil ardi, babu wata kwaya da ke karkashin kasa. Wala ratabin, ko danyen abu, wala yabisin ko busasshe, illa fi kitabin mubin, fatina cikin littafi mabayyani lauhul mahfuz, Allah ta'ala ya san da wannan abu. To wannan gaibin ne annabi shi da kanshi sai da ya kore ma kanshi yace bai sani ba. Allah ya ce qul ka ce musu la aqulu lakum indi khaza'inullahi, ni ban taba zuwa tunda nazo ina karantar da ku, wani ce muku taskar Allah a hannuna take, ko na taba zuwa na faɗa muku haka? Sannan wala a'lamul ghaib, kuma ni ban ce muku na san gaibu ba. Wala aqulu lakum inni malak, ni ban ce muku ko ni mala'ika bane. Irin wannan gaibin annabi Nuhu shi ma ya faɗi kwatan kwatin maganar da manzon Allah yi, shine wala aqulu lakum indi khaza'inullahi wala a'lamul ghaib wala aqulu inni malak wala aqulu lillazi tasdari a'yunukum lan yu'tiyahum Allahu khaira, shi ma ya faɗa yace ainihin wato bai sani ba. To dan haka wa'annan ayoyin in ka kalle su zaka ga suna nuna cewa banda Allah babu wanda ya san gaibi, wannan shine gaibi mutlaq. Me zai faru a duniya? Ganye guda nawa ne a duniya? Halitta guda nawa ne a duniya? Waye zai kuɗi, waye ba zai yi ba? Banda Allah babu wanda ya san wannan. Yaushe alkiyama za ta tashi? Allah ya san ran da za ta tashi ko bai sani ba? Ya sani. Amma akwai wata halitta a sama ko ƙasa da ta san yaushe za a yi tashin kiyama? Babu. Yasa annabin da aka tambaye shi yaushe ne tashin alkiyama, ya ce ma mala'ika Jibril aymal mas'ul an hadi a'lama min as-sa'il, wanda kake tambaya ai bai wanda aka tambaya sani ba. Har da aka matsa tambaya, mutane na ganin kaman fa annabi ya san yaushe ne alkiyama za ta tashi. Yas'alunaka an sa'ati ayyana mursa, Allah yake kul inna ma ilmuha inda rabbi la yujalliha liwaqtiha illa hu, Allah ne kadai ya san yaushe za ta tashi. To tunda shi Allah ya sani, wannan shine gaibi mutlaq, kuma wannan shine aka ce manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama bai ainihin wato sani ba. Amma gaibi muqayyad, abinda Allah ya so annabin ya sani ya ainihin wato sanar da shi, wanda wannan Qur'anin yana daga cikin gaibu. Da haka Allah ma har yace wa ma huwa al-ghaibi bidani, shi annabi akan wannan gaibin ba mai ruwa bane. Idan Allah ya sanar da annabi abu, yace ya sanar da al'umma abu, to manzon Allah ba zai boye mata wannan abun ba, sai ya mata bayani. Allah ya bashi Qur'ani da babu qur'anin a hannunsa annabi ya mu al'umma bayanin qur'ani yanzu qur'ani ya tashi daga gaibu ko bai tashi ba ya tashi daga gaibu ya dawo zahiri wannan ita ce magana ta gaskiya to ana nuna cewa lokaci yana hararar mu wannan matsala ce da take da alaka da aqida ya kamata gobe mu dora bayani akan ta mutane su fahimci yadda matsalar take dan haka in zaka kore annabi bai san gaibu ba sai ka kore bai san gaibi mutlak ba idan zaka tabbatar annabi ya san gaibu sai ka tabbatar da ya san gaibi muqayyad ina ba ta an fahimta Allah ta'ala ya mana tawfiki Allah ya sa mu dace Allah kuma ya sa mu cika da imani da aiki mai kyau kamar yadda muka ce tunda an yi maganar al-khabis wa tayyib dan haka in za a kawo mana kaya a kawo mana ainihin wato at-tayyib abinci ma in za a kawo at-tayyib sannan a kan lomba da za a ci gaba da zungura kuɗi a cikin wannan guri shi ne 00 guda 4 sai 18 sai 4 sai 6 guda 2 sai 5 sunan akan na bankin masjidu ahlul baiti wa sahaba sunan banki shi ne ja'ib Allah kuma ya bada ikon a taimaka abinda muka faɗa dai Allah ya ba mu lada wannan muka yi kuskure Allah ya yafe mana wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.